Ya sauraro sunana Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan babbar kotun jiha mai lamba 19 karkashin mai shari'a Maryam Ahmad Sabo inda kotun ta shigaba da sauraron wata shari'a wanda wani mutum mai suna Alhaji Aminu Bala ya shigar yana karar wani mutum mai suna Alhaji Ismail Muhammad da kuma karamar hukumar Fage da kuma hukumar Karota mai karar yayi korafin cewar yana kasuwanci a kasuwar Galadima sama da shekaru 20 sai kuma wani mutum ya hada kai da hukumar Karota da karamar hukumar Fage suke yunkurin tashin shi daga inda yake yin kasuwanci a zaman kotun na yau kotun ta bayyana ra'ayinta dangane da suka da lauyan wadanda aka yi kara suka yi na cewar kotun bata da hurumi na sauraron wannan shari'a kotun ta bayyana cewar tana da hurumi na yin wannan shari'a ta kuma yi watsi da roƙon da wato lauyoyin masu kara suka yi na cewar kowa ya tsaya a inda yake kotun ta bayyana cewar su masu kara ba su shigo da wasu mutane waɗanda suke cikin kwamitin tsaftace hanya a wannan shari'a ba wato lauyan kuma da yake kare ita hukumar Karota barista mutawakkil Ishaq ya bayyana cewar wato kwamitin gyaran kwamitin tsaftace hanyoyi da kuma haramtattun tashoshin mota karkashin baffa babba dan agundi shine yake yin wannan aiki kuma a karkashin wannan kwamiti akwai yan sanda da jami'an Karota da jami'an tsaro na farin kaya da kuma jami'an kare fararen hula kuma masu kara ba su shigo da su yan sanda da jami'an kare fararen hula da kuma jami'an tsaro na farin kaya cikin wannan shari'a ba kotun ta sanya ranar 8 ga watan gobe dan fara sauraron shaidu a kunshin wannan shari'a Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan babbar kotun jiha mai lamba 19